l'actualité 24h/24. Excellente journée à tous.
Sashen Hausa na muryar Amurka biyo yake gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16:21-25 sai kuma ta yanar gizo akan biyoyinhausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara aniya sarauniya da dalon a jamhuriyar Nijar sai ta amfani yiwu a kuma su Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdullahi zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan martanin kungiyoyin hakkin dal adama kan dukan daurin daidarai ga masu kyadi da gwamnatin kebbi ta amince da ita
a madadin kudin da muka canza punishment din ya karu zuwa life sentence life imprisonment abubuwa ne da muke gani suna ta karuwa domin aka ji tsarin alaikin punishment din tsara
ne manoman albasa ke ciki ne a jamhuriyar Nijar muna da zantawa a jihar Nijar kuma addu'a aka yi don neman kariya daga miyagun iri muna da shirin addinin shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya za mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko da labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Dubban masu zanga-zanga a biranen kasar Rasha sun bijirewa barazanar da gwamnati ta yi na kama su yayin da suka kwashe mako na biyu a jere suna kiran da a saki shugaban ƴan adawa Alexei Navalny da aka garkame a kurkuku cikin lokaci na yankuna mabambanta 11 da Rasha take da su masu zanga-zanga sun jure wa tsananin sanyi da gargadin da gwamnati ta yi kan zanga-zangar wacce ta kwatanta ta a matsayin haramtacciya tana mai cewa za ta dauki matakai da suka dace an dai kama dubbai daga cikin masu zanga-zangar ina goyen bayan Navalny amma a wannan karan wannan ya wuce shi kadai a cewar Andri mai shekaru 35 daya daga cikin masu zanga-zangar a birnin Moscow a wata ganawa da yayi da muryar Amurka ya kara da cewar wannan maganar sauyin gwamnati ce da samarwa ɗan ƙasa rayuwa mai inganci ya zuwa ranar Lahadi kungiyoyi masu zaman kansu da ke sa ido akan zanga-zangar sun ce sama da mutane 5,000 ne aka tsare ciki har da mai ɗakin Navalny an dai kama Navalny ne saboda zarginsa da ake yi da keta sharɗan da aka gindaya masa bayan da ya koma Rasha daga Jamus a farkon watan Janairu hakan na zuwa ne bayan da ya kammala wata doguwar jinya a lokacin da aka saka masa guba lamarin da ya zargi gwamnatin shugaba Vladimir Putin da hannu a ciki ita dai fadar Kremlin ta musanta cewar da hannunta a harin amma kuma ta ki bincikar lamarin miliyoyin ɗan kasar Hong Kong da suka nemi barin yankin akan dalilin sabuwar dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su dama da yin aiki a ƙasar Burtaniya. A jiya Lahadi hukumomin Burtaniya suka fara karɓar takardun neman izini daga 'yan yankin na Hong Kong ƙarƙashin shirin 'yan ƙasar Burtaniya mazauna ƙasashen waje. Ƙarƙashin wannan shirin 'yan yankin Hong Kong za su samu damar zama 'yan ƙasar Burtaniya bayan shekaru 5. Mai magana da yawun ministan harkokin ƙasashen wajen China Zion Lijian ya shaidawa manema labarai a Beijing cewa China ba za ta ƙara karɓar fasfo ɗin waɗannan tsarin na Burtaniya ba wanda ake malakabi da BNO a takaice inda ya ƙara da cewar ƙasar na da damar ɗaukar duk matakan da suka kamata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban Amurka Joe Biden a shirye yake yi wasu sauye-sauye ga bukatar neman dala $1.9 trillion da ya gabatar don amfani da kudaden wajen rage radadin annobar COVID-19 a cewar wani cikin masu bashi shawara kan tattalin arziki inda ya kara da cewar yana so ya hakan ne don ya hanzarta tura kudade ga Amurkawa da suka fi bukatar su. Brian Dacey daraktan tattalin arzikin kasa na shugaba Biden ya shaida wa gidan talabijin na CNN cewar za a yi amfani da kudaden takamaimai don tallafawa komadar tattalin arziki da ake fuskanta. Amma shugaban na Democrat zai duba wata sabuwar bukata da wasu sanatoci 'yan Republican goma suka gabatar, wacce za ta mayar da hankali kan wani takaitaccen tallafi. Daisy ya kara da cewar Biden ba zai mika wuya bori ya hau ba idan abin da ya shafi hanzarta magance matsaloli da ke addabar kasar ne, kamar na tattalin arzikin Amurka da yake farfadowa da jinkirin da ake samu wajen samar da allurar rigakafin coronavirus a sassan kasar, da kuma ƙarin mutane da suke mutuwa sanadiyar annobar ta coronavirus. Yanzu haka adadin mace-mace a kasar ya haura mutum 440,000 a cewar Jami'ar John Hopkins. A yau Litinin an kama shugabar gwamnatin Myanmar Aung San Suu Kyi tare da wasu 'yan jam'iyyar da ke mulkin kasar, a cewar wani kakakin gwamnatin. A cewar mai magana da yawun jam'iyyar mai mulki ta National League for Democracy, da safiyar yau Litinin aka kama Suu Kyi da Prime Minister Win Myint. Ina so in shaida wa mutanenmu cewar kada mu ɗauki doka a hannunmu. Ina so mu bi doka, Myon Pyont ya faɗa a yau Litinin, yana mai ƙarawa da cewar shi ma yana sa ran za a kama shi shi ma. A duk iya sani na sojojin Burmi sun kama duk muhimman mutane, don haka yanzu muna iya cewa wannan juyin mulki ne. An samu kama Pyongyang, Aung San Suu Kyi da shugaba Win Myint, haka na ji, amma ban da tabbacin ko an kama 'yan majalisar kasar, amma muna tsammanin su ma an kama su.
Shugaban babban rahotanni masu fafutukar haƙƙin ɗan adam a jihar Kebbi na bayyana ra'ayoyi mabambanta kan dokoki 5 da gwamnatin jihar ta amince da su, ciki da ɗaurin rai da rai ga masu fyaɗe da kuma hukuncin kisa ga masu satar mutane. Ga rahoton Muhammad Nasir.
Kwanan nan ne gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ta aminta da wasu dokoki, ciki har da dokar masu aikata laifin satar mutane da masu aikata laifin fyaɗe, a cewar babban lauyar gwamnati kuma kwamishinan shari'a ta jihar Ramatu Adamu Gulma.
Abin da kenan da shi rape under the normal penal code ɗin da punishment is was 14 years. To yanzu a modern penal code ɗin da muka canza punishment ɗin ya ƙaru zuwa life sentence, life imprisonment. Saboda abubuwa ne da muke gani suna ta karuwa, domin aka dubaya a making punishment is gera non bailable, kuma sannan aka convicting in a life imprisonment ne. Aka shi ma kidnapping, da muna da adoption wanda yake shi ana ma da option din ma fine, duka ga babu option na fine. Punishment din kidnapping yanzu kuma under this penal code shi ne sentence death ne, ma'ana in dai aka convicting aka shi kawai za a yi.
To sai dai kungiyoyin da ke fafutukar karewa da kuma kyautata rayukan jama'a suna ganin hukuncin da aka yi wa masu fyaɗe yayi, amma sun ce da sauran aiki.
Nana Mala Nasiru Idris, shugaban kungiyar nan ta Rafa a nan jihar Kebbi. Wannan dokar ta fyaɗe a doka ɗaya daga cikin dokoki ne da muka yi ta fafutuka da wurin shekara kusan 13-14, amma ba dokar fyaɗe ba kawai, akwai dokokin da muke biye da su wanda ake cewa Child Rights Act, wato dokoki na tabbatar da haƙƙoƙi na ƙananan yara, da kuma VAP, wato dokoki na cin zarafin bil adama.
Zarawa Ahmad ta kungiyar fafutukar kyautata rayukan mata ta tallafin mata na da shakku akan wannan dokar ta masu aikata laifin fyaɗe.
Saboda abin da a problem din a ce an kai mutum life imprisonment, za ka ga an zo daga baya an nemi zele shi, ko kuma gwamnati ta zo wadda ake damawa da na wani nashi ko shi kanshi sai ta ga an sake shi. Da shi yasa ba mu son goyon baya dokar life imprisonment, saboda za ka ga waɗansu abubuwa sun taso daga baya da aka iya sake mutum komin girman laifin da ya aikata. To shi ya samu dai gaskiya mun fi son inda dama in mutum ya rafin mutum a nan da ke shi kawai.
To ko yaya jama'ar jihar Kebbi suka ji da waɗannan sabbin dokokin?
Sana Kwamalan Jilamin Hassan Argungu, wannan abu ne wanda yake muna sa ran insha Allahu nan jihar Kebbi zai kawo ƙarshen waɗannan abubuwa da ake yi cikin wannan jaha insha Allah.
Sunana Muhammad Dan Alhaji Kardi. Yanzu gwamnati ta riga ta sauke nauyinta. Nauyi ya koma gehen shari'a. Da fatar su ma masu shari'a su ji tsoron Allah su yi hukunci bisa ga gaskiya. Duk wanda ya aikata shi ma a aikata mai.
Ko bayan batun fyaɗe da satar mutane akwai wasu sabbin dokoki da suka baiwa alƙalai damar yin horo ga masu aikata ƙananan laifuka ba tare da tura su gidan kaso ba.
Wanda misali in mutum ya ɗan yi faɗa wanda dan an kai faɗa ka ji mun ce sai a kaka prison. To yanzu bayan ka kaka prison alƙali yana yi tantance ɗan ka ce ka je asibitin gwamnati ta wuri kaza. Kai wata ɗaya kana shara ba albashi. Misali a ce ka je kai gadin bakin kasuwa.
Wannan dai a cewar commissioner na da manufar tabbatar da rage cinkoso a gidajen gyara hali a fadin jihar ta Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A yayin da kasashen duniya ke kokawa da koma bayan da annobar coronavirus ta haddasa, manoma da masu kasuwancin albasa a jamhuriyar Niger sun nuna gamsuwa da yanayin da kasuwancin albasa ke tafiya a tsakanin kasar ta Niger da kasashe makwabta sakamakon karkatar da dukkan harkokin cinikayyar albasa ta hanyar bankuna. Alhaji Abdulkadir Isaka shine shugaban cibiyar kasuwancin albasa na yankin babban birnin kasar Yamai.
To lalle duniya da kanta ta san da albasar Niger ba ɗaya da sauran albasa bane, saboda lalle akan albasa na je kasa biyu zuwa uku duka kasar sai da Niger sun ce muna albasar mu ta Niger amfaninta tana da yayi, amfani na biyu tana da kyau. Kenan sai mu alfahari da wannan, kuma sai mu doki wannan abu kama wata baiwa ce da Allah ya ba kasanmu, wanda ya sa abinda muke noma a cikin kasanmu yana da kyau, kuma jama'a ta duniya gaba ɗaya tana bukatar ta.
Ya za a iya kwatanta kamar yawan kudaden da suke shigo kasar Nijar ta hanyar albasa?
To lalle sai in doki mizani na gari biyu zuwa uku wanda na sani wanda ake haraka albasa, kama in doki kama gidan Idar, kama Gani, kama Mada. To lalle a cikin kundin su wanda suke lissafi a lokacin albasa a rana mota bata tashi ba suna iya tada motar na 20 zuwa 25
masu zuwa waje,
masu zuwa Benin, masu zuwa Ghana, masu zuwa Togo, masu zuwa Abuja, masu zuwa kasashe dai da yawa iri-iri wanda suna amfani da albasar mu. Kuma lalle mun san da lalle suna aiki da mu sosai, kuma suna cin amfanin sana'ar tanta abinda muke noma.
Harkar corona nan ba ta shahi harkokin kasuwanci na albasa ba?
To
kuna tafiya kasashen waje?
Kasan su masu haraka albasa inda suke da wayo huri biyu ne kokari suke yi su zaka su zamne kasa sai su zamna. Yanzu kamar in ka doki misali kamar Galmi, idan ka je Galmi ka iske yan Ghana, ka iske yan Togo, sai ka aza kana Ghana ko kana Togo. Su sun yi zaman su nan, sun yi aure, sun ayayafa, abinda suke aiki da shi, abinda ba su so dai a ce banki ba ta aiki, amma har inda banki tana aiki to zaka ga albasa tana fita, kuma zaka ga albasa ana juyata.
Shugaban kasuwancin albasa a Niger Abdulkadir Isaka a zantawa da Sule Mumini Barma a Yamai. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. An gudanar da addu'a ta musamman a jihar Niger don neman taimakon Allah ga maganin miyagun iri. Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana da wannan rahoton.
A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar yankin arewacin Najeriya, al'ummar kasar na ci gaba da gudanar da addu'o'i na musamman domin samun sauki akan labarin. Jihohi da dama a yankin arewacin Najeriya dai na fuskantar matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da fyaɗe ga mata da ma kisan gilla da babu gaira babu dalili. Wannan al'amari dai ya sa ƙungiyar Katsinawa da Daurawa mazauna jihar Niger shirya wani taron addu'o'i na musamman a birnin Mila da kuma birnin Kwantagora domin neman sauki daga Allah. Alhaji Garba Musa shine shugaban ƙungiyar ta jihar Niger. Ya yi ƙarin haske akan dalilin su na ɗaukar wannan mataki.
Dama kwana huɗu ma da fara yau ne ake closing na ƙarshe, so da muna roƙon Allah wannan fitintunu da ke damu mu Allah shi kawo mana karshen sa domin duk abin da ya faru da kasa mu abin da muke komawa ga tun da matsayin mu na musulmi mu koma ga Allah subhanahu wataala shine mafitan mu kuma muna fata wannan fitintinu dake tare da yan uwan mu da mu duka na kasa gaba daya Allah ka yayi mana mu ko sudin wannan addu'an da muke kenan ba dan wani ba ba wani ya samu ba
a can masarautar kwanta gorama mai fama da matsalar yan bindigar an gudanar da irin waɗannan addu'o'i
nana Abdurrahman Yako makasuri wannan taro mun yi shi ne saboda abubuwan da ke faruwa cikin kasar nan da duniya yaga muka ga ya kamata mu jawo hankalin jama'a zo yadda sauran kungiyoyi ke yin addu'a mu kasa shi yasa muka kira ya dace muka ga ya dace mu kira jama'a da almajirai a zo a yi addu'a Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya ya kare mu daga miyagun kaddarori
sun Alhaji Sa'id Ibrahim yi jaddadi wannan shirya addu'a da suka yi abin da muke son fara gaya ma mutane waɗanda suka shirya shi Allah ya taka musu da alheri
akaram kullum me zaka ce game da matsalar nan tun da ta yi bayani cewa tana cikin waɗanda barayin nan suka kai mahari
to wannan matsala ya kai matsala kaga addu'an ga mu shi muke takama da shi addu'an ga yasa har Allah ya taimake ni na hito gidan nan da mu samu wani problem da tashin hankali ba saboda haka na kuma kowa duk abin da kaga ya mace ka a duniya kama addu'a Allah na maka da
muku ne kawo muku hari ne lokacin
da shigan su shiga garin mu
anan
rije duk wannan itila'i da aka fara rije da aka fara shi
wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu canjin shugabannin sojoji a Najeriya da fatar Allah ya maido da cikakken zaman lafiya ta yadda ƴan ƙasa za su samu cikakkiyar walwala Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
kana sha'aba murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja shirinmu na gaba
sake saduwa a wannan shiri na Adena Shan Kwaya sunana Binta Esiru jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su dauka domin kawo karshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma shan miyagun kwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da kasashen mu na Afirka kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar dabi'a wadda shiganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah a cikin shirinmu na yau za mu yi kokarin bayyana illoli da ke tare da shaye-shayen miyagun kwayoyi yanzu bari dai mu ji daga bakin kwararren likita Dr. Illa Al-Hassan a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger domin ya bayyana mana wasu illoli da cututtuka da masu shan miyagun kwayoyi ke fuskanta ko kuma za su iya fuskanta
shan miyagun kwayoyi yana iya kawo kamar cututtuka da yawa alal misali kamar yana iya taba abin da ake ce mashi kwada kaga kwada in ta taku lalle ba a ce ba a magani amma ba karamin matsala ba sai yana iya kawo mutum har ya zo ya samu ya rasu bai take haka ne yana iya taba abin da ake ce ma anta ma in ta taku antuka ana sai ya samu antuka matsaloli da yawa har ya kai shi ma ya samu kansa kala-kala shi kanshi wannan shan wannan kwayoyi bai take haka abin wanda ke ta kwakwalwa antuka yana isa mutum hahuka don ka bayyana haka nan shan wannan kwayoyi yana iya sama mutum ciwo kala-kala tunda akwai cuta wanda ake dauka tunda ka san kwaya kala-kala ne akwai masu sha kamar Simpson din dauka ne ake sha a yan hadiya wasu kuma allura ne suke yi kai da abubuwa ga sunan kala-kala kenan ka ko a wannan ana iya dauka cuta kamar irin su wanda ake cewa hepatitis B kamar irin su ciwo wannan na sida da wasu daga cikin su don kun gani burama shan kwaya abu ne yake wanda yake da illa da yawa bisa kan mutum shi kashi don kun fahimta kin haka na akwai illoli kala-kala bisa harkan ke take mai zaman takewa mutane gaba ɗaya tunda kuna gani yau terrorism yanda ake ciki shi kanshi wannan kwaya ce ke ta hada shi wannan kasuwanci kuke gani kenan abu ne wanda ya zama to kamar da duniya ma ne gaba ɗaya in mutane suka sha kwayan nan ba abin da ba su iya alhali inda suna cikin kansu akwai abubuwa da yawa wanda ba su iya shi mai wannan kwaya ka gani akwai inda yau zaka dauka mutanen nan saboda wannan abin ka wani rezo ne ake cewa na mafia kuna gani yanda kamar kasashe irin su Italia irin su Bolivia irin su Mexico babba kasa ma Amurka kuna gani yanda suke fama da wannan matsauri na miyagun kwaya kasu sun shiga ko ina in ka dauka cikin airport ake cikin ina ne ko ina akwai wannan sumoga na miyagun kwaya duka shine ke tahe da wanga dukkan matsauri musamman ma bisa hakan terrorism wannan kowa ya sani duk masu abin kuna ganin da an duba ku gani cikin wannan ayyuka na kwaya banda shi akwai illoli wannan ke shi ma na kasa da kasa kamar na blanchiment d'argent kana ta kudaden haram mutane suna alhali suna wannan kasuwanci ne mai na kwaya ne mai sai a zo a sa su cikin isafi na kwarai domin a ce a ga abin da kake yi shi ne ka samu alhali kwaya ce ta sa wannan don kun gani illa ya ku ce mata kiwo lafiya kadai bai ya zamanci bisa harkar tattalin arziki ma shi kanshi
a likitance idan aka yi katari aka samu wanda ya yi nisa cikin amfani da miyagun kwayoyin nan akwai wani mataki da ake dauka domin cire masa kwadayi ko kuma sha'awar ta'ammali da miyagun kwayoyi
akwai matakai da wanda ake dauka a likita ana amsuka akwai magungunan da wanda ake sa ake iya ba mutum ya zama to har ya kai wannan shi harkan kwaya ya fitar ita me kun san abu ne wanda yake ba wurin mutum ne kadai ba har alun tokin mutum ya kamata a duba kakanne kamata kai zama tunda in ma ka bari yanzu hukuma cikin miliyoyi inda mutane ke abin ga wannan miliyoyi na yi afin san mutane me lalle a likita ya kama mutum lalle ana akwai abubuwa da wanda ake ba mutum domin abin ne zo sauki wannan haka ne har kai ma wasu suna iya samu su bari tunda ka san likita mutane suna jibin kawai magani kadai a likita ba magani kadai yake yi ba akwai prison an charge wannan psychological wanda ake ne mutane wajen likita da yawa don kai yana kawo a ja hankalin mutane a ba an tura ana aikata yana ya kamata mutum nan a hana shi rayuwa da mutane wanda suke tare da wannan abubuwa
wadannan dalilai ne ke bambanta miyagun kwayoyin da ke haddasawa masu ta'ammali da su takwar hankali da kuma wadanda ke haddasa wasu cututtuka irin na cutar koda nan da ka bayyana
duka guda ne me yasa suke taba hankalin mutum fa sai ka san in mutum ya sha wannan mai da yake shine zuwa gaba abu ana yana taro har ya taba kwalwa shi kuma wancan wajen abin da nake ne shi fada da wannan kamar kurudi ne ake dauka mutum yana daukan shi yana dauka yau gobe ya gobe kun san abu ne abin da toxicity gare su kwarai kamar guba ce ana sha yau gobe abin sai kai yawa shi yasa shi sa taba wannan abubuwa har su kai samu mutum wasu daga cikin su ma wani cancer yake nan kaga abin ya kawo cancer haka harkan sai a hankali
to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba abinda wasu hukumomi ke yi game da shan miyagun kwayoyi a kasashen su yanzu a madadin Sulaiman Muminu Barma da Julie Lagos Gresham wacce ta hada shiri ni Binta Esiyaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
baya ko ba ta da jau ta kansa ala Allah ce baya ko daura baya ko ba shade
lokaci yayi na sharhin jaridan Najeriya
Sharhin jaridar ne da jaridar Dizdi daya daga cikin manyan labaran jaridar Dizdi na cewa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya sun yi ba da hukuncin kotun koli a kasar Netherlands inda take umartar kamfanin Shell da ke hukumar Petro a Najeriya da biya diya ga wasu manoma da ta gurbata musu gonakinsu. Jaridar Dizdi dai ta bayyana cewa a shekara ta 2008 ne wasu manoma guda hudu suka shigar da ƙara a kasar ta Netherlands inda suke neman kamfanin Shell wanda ke da sharkwata a kasar Netherlands biyan su diya bisa gurbata musu muhalli lamarin da kuma ya hana su yin noma sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa shugaba Muhammadu Buhari ya sabunta katinsa na zama dan jam'iyyar APC dake mulki a kasar a cewar jaridar The Nation shugaba Buhari ya sabunta katin nasa ne a garin Daura mahaifarsa inda kuma ya samu rakiyar shugaban majalisar dattijan Najeriya da shugaban jam'iyyar APC na rukun kwariya kuma gwamnatin jihar Yobe Mai Malabunu da wasu gwamnoni da jigajigan jam'iyyar ta APC jaridar The Nation je ta jiyo shugaban kasa na cewa daga yanzu babu wani batun kamun kafa daga Abuja a jam'iyyar APC wanda ya cancanta ne kawai zai tsaya takara sai kuma jaridar The Punch ta ruwaito wani labari da ke cewa hukumar hana sha da kuma fataucin mugan kwayoyi a Najeriya NDLEA ta kama Hoda Iblis da aka kiyasta kudin sa ya kai na naira biliyan 28 a tashar filayen jihar Gansama da Murtala Muhammad dake Iko a cewar jaridar The Punch yanzu haka wata mata mai suna Jenefa ta shiga hannun hukumar bayan zarginta da shigowa da Hoda Iblis da kudin sa ya kai na naira biliyan 21 kana kuma hukumar ta gano wani Hoda ta Iblis da kudin sa ya kai naira biliyan 7 a wani akwati da aka aje a tashar filin jirgin sama wanda kuma aka shigo da shi ta kamfanin jiragen saman Ethiopian Airlines tin dai wasu mutane da suka hada da Abubakar Aliyu da yake ciko Eze da Emmanuel Hanibu na da Hora Kelvin suka shiga hannun hukumar sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran Leadership na cewa ko ne gudunmuwa Najeriya za ta samu daga shugabancin Joe Biden sabon shugaban Amurka a cewar jaridar Leadership tun bayan da ya sha ran tsohon kamun mulki ne dai shugaba Muhammadu Buhari da kuma wasu shugabanni a Najeriya suka danga aikewa da sakon fatan alheri da kuma neman hadin kai tsakanin Najeriya da kuma kasar ta Amurka shugaba Muhammadu Buhari dai ya yi fatan kasar ta Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya ta fuskar harkokin tsaro kare muhalli kawar da talauci da kuma bunkasa tattalin arziki da cinikayya tsakanin kasashen guda biyu sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa akalla mutane 17 ne suka rasu 11 kuma suka ji rauni a lokacin da aka samu wani hatsarin mota akan hanyar Jaba zuwa Ilori a jihar Kwara bayan jibrin murai Amurka daga Najeriya.
Masararu a dakaci sharhin murai Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A watan Janairu muna kai ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru mafiya muni a tarihin dan adam kisan ƙari dangi na Holocaust wanda aka shirya don kawar da al'ummar Yahudawa da ƴan Nazi na Jamus da magoya bayansa suka shirya. Ko da yake akwai fahimtar cewa kisan Holocaust yayi daidai da shekarun yakin duniya na biyu amma asalinsa ya faru ne tun gabanin hakan. A hakikanin gaskiya farkon Holocaust ya faru ne tun daga shekarar 1930 lokacin da jam'iyyar Nazi ta hau mulki kuma gwamnatin Jamusawa ta fara farautar waɗanda suke ganin ba su da kima. Irin waɗannan mutane galibi fararen hula an tattara su an ajiye su a unguwannin marasa galihu kuma an tura su zuwa yawancin sansanonin da ake bautarwa. An harbe mutane da yawa an jefa su a cikin makamakan kaburbura. A ƙarshen shekarar 1941 sansanonin da yawa sun fara aiwatar da kisan kiyashi. Bayan haka a ranar 20 ga watan Janairu na shekarar 1942 a taron da aka kira Wannsee Conference shugabancin Nazi ya yanke shawarar tsara aiwatar da hukuncin ƙarshe tsarin halakar da wani bangare na yawan jama'a a matsayin manufofin gwamnati mummunan aikin da aka yi wa Yahudawa. Hakan ya kasance wani bangare ne na yakin duniya na biyu duk da haka an ware shi daga yakin Jamusawa da ake a lokacin. Tabbas hukuncin ƙarshen wanda yakin ya fi shi muhimmanci duk da tsananin buƙatar ma'aikata da kayan aiki a yakin babu wata dukiya ko ya kayayyaki da aka karkatar da su daga aikin sansanonin mutuwa. A ƙarshe hukuncin kisa ya haifar da mutuwar Yahudawa miliyan 6. Ba a taɓa yin irin wannan kisan ƙare dangi ba a tarihin duniya halakar da dukkan mutane a matsayin manufar gwamnati. Ranar tunawar kisan kiyashi na ƙasa da ƙasa lokaci ne na tunawa da mutanen da aka kashe a kisan na Holocaust. Ba wai kawai don girman matattu ba, amma har ma don tunatar da kanmu irin munin aiki da mutane za su iya aikatawa. Wannan wani abu ne da ba za a taɓa lamunta ba, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince a wata yarjejeniyar shekarar 1948 akan karewa da hukuntar laifukan kisan kare dangi. Har ila yau a cikin watan Janairu muna tunawa da waɗanda aka yi wa kisan kiyashi, waɗanda suka biyo baya a Cambodia da Rwanda da Bosnia da kuma Darfur. Kamar yadda wani masanin falsafa dan kasar Spain George Santayana ya taɓa rubutawa, waɗanda ba su iya tuna baya ba za su iya maimaita kuskuren da aka yi. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.